نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta fada ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara sake saduwa mu a karatun mu na mako na littafi babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani littafi mai suna sifat salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-tasbih fa annaka tara suffa sallama zala sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka. Inda a sati da ya gabata muna cikin bayani akan lokacin da mutum ya taso daga ruku'i, kenan abubuwan da ake karantawa. Kalmumance shi wannan littafi yana koya mana dukkan wani mataki ko ko dukkan wata gaba ta sallah yaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya kuma yaya kamata a yi shi. Wannan littafi yana koyar da mu wannan yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ne sallah muke koya. Yau insha Allah ta'ala kenan zamu yi bayani idan an taso daga ruku'i ne ake yi, ba kawai shuru ba ake ayi gum kawai daga an ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kawai shikenan sai abin. A akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam da azkar wanda ya koyar da mu wanda ake yi idan an taso. Muna cikin bayani akan haka, malam ke cewa wa kana yarfa yadayhi inda hadha al-i'tidal, manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga hannuwan shi a lokacin da ya taso daga yin ruku'i. Ala al-wujuh al-mutaqaddima fi takbirat al-ihram, kamar yanda yake daga hannu a lokacin da yake kabbara harama, kamar yanda yake kabbara harama ya daga hannu, to haka ne yake daga hannu idan zai ruku, idan ya taso daga ruku. Wa yaqulu wa huwa qa'im kama marra anifan, zai fada yana tsaye sai ya ce rabbana wa lakal hamd, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbana wa lakal hamd, ubangijinmu ko dukkan dangi na godiya ya tabbata a gare ka. Watarakan yaqul, kuma wani lokaci yana cewa rabbana lakal hamd, sai ce ubangiji, ubangijinmu dukkan dangi na godiya sun tabbata a gare ka. Kaga nan akwai bambanci tsakanin waɗannan guda biyu, tsakanin rabbana wa lakal hamd da kuma rabbana lakal hamd. Bambanci guda ne shine wawu da ke da kai tsakani. Wataratan yaqul, wataratan yudifu ila hazain al-lafazain, wani lokaci kuma yana karawa a wannan lafazza guda ne kudin rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd, wani lokaci kenan yana karawa sai ce rabbana allahumma rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd, kenan mallam yana nuna mana dukkan wanda aka yi a cikin su wannan yayi. Ko kace rabbana wa lakal hamd, ko kace rabbana lakal hamd, ko kace allahumma rabbana wa lakal hamd, ko kace allahumma rabbana lakal hamd, ko wanne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan hadisi na rabbana wa lakal hamd mallam yace mana hadisi ne wanda yazo a Bukhari da Muslim. Rabbana lakal hamd shi ma wannan hadisi yazo a cikin Bukhari da Muslim. Haka nan ziyada wanda ake ta allahumma rabbana wa lakal hamd, allahumma rabbana lakal hamd yazo a cikin Bukhari kuma yazo a cikin sunan na Ahmad, musnad na Ahmad. To anan sai malamin ya dan ƙara bayani akan wannan magana akan abin da ya shafi rabbana walakal hamdu rabbana lakal hamdu kenan wanda ke da kai kari na wawun da wanda kuma babu kari na wawun sai ta ta wa qad saha ibnu al-qayyim al-jawzi ya samu rakkanwa kaga ladabi na malamai da adalci na malamai imam al-albani kamar ibnu al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadith sayyid al-bukhari da ya kawo wannan sai ya ce hadisin da ya kawo da ƙari na Allahumma da kuma wawun shi ibnu al-qayyim yake ganin cewa hadisin wannan ba su inganta ba babu su shi ne shi kuma malam ya tabbatar hadisin akwai su sai ya ce wa qad saha ibnu al-qayyim al-jawzi ibnu al-qayyim ya samu rabkanwa kaga ibnu al-qayyim a matsayin shi na babban malami ba ka ce ba yayi kaza ko ta wani magana mai kaushi akan shi a'a tana yiwa mantawa ya san hadisin amma ya mance so nawa za a ma tambaya ko ku zaka yi magana akan wata mas'ala amma zai kasance a lokacin nan ka mance da abin sai kai magana akan abin da kake tuna to shine shi ibnu al-qayyim da ya tashi magana akan wannan mas'ala sai ya ce ai babu shine malam ya ce ai malam ya rabkanwa a nan hadisin akwai shi malam mantawa ne to kenan shine malam da ya ƙara bayani a nan kasa kenan a ƙarƙashin wannan muna zan mu fa'idantu da cewa kenan waɗannan duka lafuzan sun inganta daga manzalar sallallahu alaihi wasallam ko rabbana walakal hamd ko kuma rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana walakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd sai yake cewa kuma wa kana ya'mur bi dhalika manzalar sallallahu alaihi wasallam yana umurni da yin haka fa yaqulu sai yace idza qala al-imam sami Allahu liman hamida idan liman yace sami Allahu liman hamida fa qul allahumma rabbana lakal hamd sai ku kuma mamu sai ku ce allahumma rabbana lakal hamd fa innahu saboda man wafaqa qawluhu qawlul mala'ika dukkan wanda fadin shi kenan lokacin da zaka ce allahumma rabbana lakal hamd idan wannan abu da ka wadi sai daidai da fadin mala'iku sai manzo Allah ya ce kufira lahu ma ta kadama min dhanbi wata fadala ta musamman da ke lafai a lokacin da ka taso daga rukun daga ka ce allahumma rabbana wa lakal hamd sai kai daidai da lokacin da mala'ikai suka fito to zanubanka Allah ya yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne ingantacce a cikin Bukhari a cikin Muslim haka nan a cikin Tirmidhi kenan idan muka ce allahumma rabbana wa lakal hamd Allah ya taimake mu lokacin da muka faɗa mala'ikai su ma sun faɗa haka nan shikenan zunuban Allah zai gafarta mana in ji bakin da bayya ƙarya as-sadiqul masdud sallallahu alaihi wasallam sai ma ne ya ci gaba da cewa sai faɗa ta biyar kenan irin addu'o'i da ake yi idan an taso daga rukun ita ce min as-samawati wa min al-ardi wa min ama shi'ta min shay'in ba'd idan ka ce allahumma rabbana wa lakal hamd sai ka ce min as-samawati wa min al-ardi wa min ama shi'ta min shay'in ba'd na shida ko ka ce min as-samawati wa min al-ardi wa ma bainahuma wa min ama shi'ta min shay'in ba'd wa taratan yudifu ila dhalika qawluhu ahla as-sana'i wal majdi la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zaljaddi minka aljadd wa taratan takunu al-idafa wa lokaci kuma ina karawa min as-samawati wa min al-ardi wa min ama shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majdi ahab ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zaljaddi minka aljaddi duka wannan ana yin su idan an taso daga rukun to wayannan addu'o'i guda hudu tawarqu min as-samawati wa min al-ardi fasarar ta shine Allahumma rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd ubangijin dukkan danki da godiya ya tabbata a gare ka kwatan kwacin adadin yanda zatta cika sama ita godiya kwatan kwacin shine mil as-samawati kwatan kwacin adadin abin da zai cika sama wa mil al-ardi kwatan kwacin wanda zai cika kasa wa mil amashi da kai kwatan kwacin ma duk abin da kaso daga wani abu daban wanda ba sama ba wanda ba kasa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashi ta kenan menene ma'anar duka wannan ana nihin godiya ce mara adadi godiya ce mara adadi kamar Allah madaukakin sarki ubangiji na dukkan dangi godiya ta fata a gare ka kwatan kwacin yanda zai cika sama da kasa da kuma dukkan wani abu daban wanda ka bar makan ka sai wada ta bi kuma mil as-samawati wa mil al-ard godiya ta tabbata a gare ka kwatan kwacin wanda za ta cika sama ta cika kasa wa ma bainahuma kuma da tsakanin sama da kasa wa mil amashi ta bi shi ba'ar kuma kwatan kwacin abin da zai cika wani abu daban wanda ba su ita ma kenan kaga idan ka dunkule ma'anai ma'ana ce mara godiya ce mara adadi kake ma Allah subhanahu wa ta'ala kauli na uku ana tsarawa kenan idan an ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amashita min shay'in ba'd kuma sai a tsara da ahlat tanad wal majd لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أهل السماء يا الله كيني كتنتنتي بوديا والمجد كما يا الله كي كتنتنتي جرم ماما لا مانع لما أعطيت باب وندي إسي هنا إذن كابايا ولا معطي لما منعت كما باب وندي إسي باير إذن كهنا wala yanfa'u zaljajjajjajj min kaljajj kuma dukkan wani mai mulki ko mai dukiya ko mai matsayi ko mai jiji da kai bai da wani amfani a gaban ka sai wanda ya bi ka kuma ya ji tsoron Allah shine ma'ana kenan wannan ahlat tana'i ya Allah kai ka cancanci yabo wal majd da girmamawa la mani'a lima a'taita babu wanda ya isa ya hana idan ka bayar wala mu'ti lima manata kuma babu wanda ya isa ibada idan ka hana wala yanfa'u zaljajjajin ka kuma dukkan wani mai jiji da kai ko mai matsayi ko mai dukiya ko mai mulki bai da wani amfani matukal bai bi Allah ba bai ma bai bi tsoron Allah wannan shine kenan ma'anar wannan sai kuma na ta hudu shine kitab min as-samawati kenan godiya ta tabbata a gare ka kwatan kwacin adadin abin da zai cika sama wa mil al-ardi hallo godiya ta tabbata a gare ka kwatan kwacin wanda zai cika kasa wa mil amashi ita min shay'in ba'd kuma godiya ta tabbata a gare ka kwatan kwacin abin da zai cika wani abu daban wanda kaga dama ahlat tana'i wal majdi ya Allah kai ne ka tantance godiya da girmamawa a haƙa ma ƙala al'abd kuma kai ne ka cancanci duk abin da bawa zai faɗa na yabo wa kulluna laka abd kuma dukkan mu bayi ne a gare ka Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala mu'ti lima mana'ata kuma babu wanda zai hana wala mu'ti lima mana'ata kuma babu wanda zai hana babu wanda zai bada idan ka hana wala yanfa'u zaljajjajj min kaljajj kuma duk wani mai mulki da mai matsayi da mai dukiya bai da wani amfani matukar bibi ka ba kuma bai ji tsoron Allah wannan shine kenan ma'anar wannan addu'a ta mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min shay'in ba'd na'am ita wannan mas'ala ita muna zuwa kanta insha Allah muna zuwa kanta Allah ya kenan dai wannan tsara da cikin mas'aloli addu'o'i da ake yi in Allah ya yarda sai a samu arki su ita ma wannan mas'ala insha Allah zamu zo kanta ta shin mamu za su ke sami Allahu liman hamida ko sace ba. Daga cikin addu'o'in kuma akwai li rabbi alhamdu wa tare da ne yaqulu fi salatin layl. Wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada haka a sallar shi ta dare, yana cewa li rabbi alhamd ga ubangijina dukkan dangi na godiya. Li rabbi alhamd yukarriru zalika, yana maimaita haka, hatta kana qiyamuhu nahwan min rukuihi alladhi kana qariban min qiyamihi al-awwal, har sai da ya taso yana maimaita wannan li rabbi alhamd har sai da ya kai wannan tsayuwar tashi ta kai kwatankwacin ruku'in shi, wanda shi ma ruku'in ya kai kwatankwacin tsayuwar shi dai ta karatu. Wa kana qara'a fihi suratul baqara, ya yi tsayuwar waje ne ce me ya karanta a tsayuwar suratul baqara ce karanta izi biyar, kuma da ya ruku'in hallo kwatankwacin wannan tsayuwar ita ce a ruku'i agana ta girmama Allah ana ta tasbihi. Babu iya yin ibada irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zan mu kwatanta ni kokarin kwatanta irin yanda amma jin tsoron Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yawan ibada Allah subhanahu wataala, babu wanda zai iya kamo manzo sallallahu alaihi wasallam, sai dai mu kokari mu irin yanda yake yi. Abinda zamu iya yi ni kalkashin ayat dake cewa fattaqullaha mastata'tu, daga cikin abinda ake karantawa na goma shine rabbana walakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi aw mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ai wannan an san ta ko, hamdan katiran rabbana walakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qalahu rajul kanu yusalli wara'ahu sallallahu alaihi wasallam, ana cikin sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wani daga cikin mamu an taso daga ruku'i kawai sai ya ce rabbana walakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Ba'dama rafa sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min ar-raka'a, dukkan manzo sallallahu alaihi wasallam dago daga ruku'i, bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu, bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu, sai wannan mamun ya ce rabbana walakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Shikenan falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo sallallahu alaihi wasallam da ya kare sallah sai juya sai yake tambaya wane ne ya faɗi wannan, wane ne yace hamdan katiran tayyiban mubarakan fi, man al-mutakallim ahnifat, wane ne ya magana. Faqala ar-rajul, sai shi wanda ya magana sai ya faɗa sai ce ana ya rasulullah, ai ni ne ya ma'aikin Allah, ni ne mai magana nan. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce laqad ra'aytu bid'atan wa 30 malikan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwal, zan sanar miki cewa da kana wadanta an gwada mini mala'ika 30 kai sama da 30, kowanne daga cikin su yana kokarin wa irga dan uwan shi wajen rubuta ta kai ma Allah cewa ga wani bawa yayi wata ibada ya tsako su kalmomi masu tsada wanda kuma masu tarin lada hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Kaga kenan kusan dama ita ce aka yawan yi, ita ce aka iya, kenan kaga sai a ƙara rikita da kyau. Abubuwa da yawa daga cikin abubuwa da muke yi yau da gobe wani lokaci ba mu san ba wani matsayi gare su, da yake mun saba yi ba mu san ba suna da wani daraja da girma a wajen Allah madaukakin sarki, sai idan irin haka ta faru irin mun yi katari da irin hadisan da suke bayyana darajar irin wannan addu'o'i, sai mu gane ashe ba karamin abu bane muke yi. Allah ya bada ladan abinda ake ta yi da abinda za a yi insha Allah a gaba. Wannan kenan abinda ya shafi abinda ake karantawa idan an taso daga ruku'i. Yanzu sai mas'ala ta sami Allahu liman hamidahu, shin za a gama
imamu zai ce sami Allahu liman hamida shi ma kuma yace rabbana wa lakal hamd ko kuma mutun da idan yana sallah zai ce sami Allahu liman hamida kuma mai ta yace rabbana wa lakal hamd kuma addu'o din wannan ko kuma kawai dai lakzi ita kade ce zai iya yi sai malai ke cewa sami Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamd ikhtalafa fi zalika ahlul ilmi malamai sun yi ikhtilafi akan wannan mas'ala من أهل العلم من ذهب إلى أن المصلي المنفرد والإمام يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وسكته أكن غنن تيوا شي مين صلى شي دا كو كما الإمام شي يا داتي أغاري شي يجمع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كينن إذن يا تاسو إذن مين صلى شي دا zai ce rabbana wa lakal hamd kuma zai ce sami Allahu liman zai ce sami Allahu liman hamida kuma zai ce rabbana wa lakal hamd shi ma liman da yace sami Allahu liman hamida kuma halloye sake mimi ta rabbana wa lakal hamd kuma ya addu'i shi kenan su wannan ya juzu su yi wannan sai kuma suka ce ammal ma'mum shi mai bi falaysa lahu illa an yaqula rabbana wa lakal hamd shi babu wani abu akan shi kawai sai dai yace rabbana wa lakal hamd kuma wannan sun kawo dalili suka ce ai inna ma ju'il al-imam lin tamma bihi hadisi da yazo manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa an sanya liman domin ai koyi da shi fa iza kabbara fa kabbiru idan yayi kabbara ku wa iza raka'a farka'u idan yayi ruku'i ku yi ruku'i wa iza qala sami'a Allahu liman hamida idan yace sami'a Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd ku kuma sai ku ce rabbana wa lakal hamd da yin hadisin ne kenan suka yi sai kawo hujja akan cewa kenan shi mamu abin da yake kan shi idan liman ya ce sami Allahu liman hamida shi kuma yace rabbana wa lakal hamd inna mazalla sallallahu alaihi wasallam da ya kawo wannan magana ta idan liman ya ce sami Allahu liman hamida ku kuma sai ku ce rabbana wa lakal hamd kenan su da wannan hadisin kenan suka dogara shi kenan sai wasu daga cikin malaman suke gani annal ma'mum yajma قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سكتي اي مام شي ما كنن نبي يلا اي جمع تسكانن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سوكو منين حجس هي سكتي المراد بحديث الرسول ابنده wannan hadisi dai gabata yake nuni انما جاء الى الامام ليتم به ان سني الامام domin ai koyi da shi idan ya ce sami Allah liman hamida rabbana kuce rabbana walakal hamd suka ce abinda wannan hadisi yake ni bayanu anna fi'l al-ma'mum yakau ba'da aw aqba fi'l al-imam ana magana ne akan cewa shi imamu duk abinda zai a sallah sai liman yayi ne zai yi kenan shi ya kasance mabi ne ke kasance yana gaban liman ke kasance ya riga liman ke kasance abokin liman kullun ya kasance a bayan liman idan ka zama abokin liman sai kasance tare kuke yi idan ka zama a gaban liman sai kasance riga shi kake kan yi ruku'i kai kan yi tazu ka tazu to kaga wannan ka riga liman ke wani malaman fiqh gani ma suke baka da ma sallah wanda ya haka ai shi ne irin sallar ce sai Hajjaj bin Yusuf yake yi sai bin Musayyib ya gance yana irin wannan sallar yace min ya kha'in ya sarik eh yace ce min ya kha'in ya kai mahalici ya kai sarik misata a sallah saboda yana kotan kurciya kuma yana riga liman akan duk inda aka zo na sallah sai suka ce innama arada bayanu mawajibul ihtimam walaysa muraduhu bayanu ma yaquluhu almusalli ma'muman ana magana ne akan yanda mamu zai bi liman ba ana magana bane akan abinda mamu zai faɗi sai fa kauluhu idza kabbara fa kabbiru wa idza raka'a fa farka'u wadin manzara sallallahu alaihi wasallam idan liman yayi kabbara ku kabbara idan yayi ruku'i ku ruku'i yubayyin anna fi al-ma'mum yaqau aqba fi al-imam kawai ana bayani ne akan cewa mamu duk aikin da zai a sallah ya kasance bayan liman yayi fa idza qala sami'a Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd sai suke ganin kenan wannan yana bai nuna cewa kenan shi ma mun ga abin da kadai zai faru sai suka kawo dalili suka ce annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa yajma'u baina sami'a Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal suka ce saboda
akwai hadisi da yawa wanda suke nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana salla idan yace sami Allahu liman hamida yana cewa rabbana wa lakal hamd wancan kuma hadisin yana koyar da mu menene yanda ya kamata a ce ma mu ya kasance bayana nuna abinda ba mu kadai ke banta da shi bane ba hadisi kuma ya zo ta hanyoyi daban-daban manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana salla in yace sami Allahu liman hamida kuma yana cewa rabbana wa lakal hamd ko yace rabbana lakal hamd kamar hadisin da suka gabata wanda muka samu kaga manzo sallallahu alaihi wasallam yace sami Allahu liman hamida suka ce wata rana yace rabbana lakal hamd wata rana yace rabbana wa lakal hamd kaga ai kullun shine liman in ba lokacin da bai da lahiya ba to haka aka rawaito ga abin da yake fada wata rana yace rabbana wa lakal hamd wata rana yace rabbana lakal hamd wata rana yace allahumma rabbana wa lakal hamd wata rana yace allahumma rabbana lakal hamd duka ya tabbata yanzu daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kenan kaga dama sami Allahu ta ake fara hadi kenan sai wannan ya biyo baya kenan kaga dalili ya ishe mu akan cewa kenan mahamu yana iya gamawa duka shi ma yace sami Allahu liman hamida yace rabbana wa lakal hamd ya hode su duka biyu kenan a cikin sallah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tayi sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yanda ku gani ina yin sallah Allahu alam ina ganin wanda suka tayi akan cewa mahamu kenan yana iya wadin duka biyu sun yi karin hujja akan ita wannan matsala sai babu na gaba malike cewa babu italatu hadal qiyam wa wujubul itmi'nan fihi babu da zai mana magana akan wajibcin babu da zai mana magana akan tsawaita tsayuwa da kuma wajibcin nutsuwa idan an yi tsayin kenan idan an yi tsayin ba ita ma wani bangare na sallah shi ma wajibi ne a nutsu ya kasance an daidaita tsab tukwana a je sujada ba irin sallar da ake yi ba daga an taso daga ruku'i kahin a ida miƙewa a je sujada wannan matsala ce babba idan mun ga wani yana yi da Allah mu yi ƙoƙari mu cece shi mu taimaka mashi akan cewa wannan sallar ya yi ƙoƙari ya gyara ta ya nemi gyaranta saboda ba irin sallar da annabi yake so bace ba irin sallar da Allah yake so bace ba irin sallar da annabi koya bace kenan ya daga cikin babi na al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar umarni da aikin kirki da hannu da mummuna ke kasance a ce sai wani kadai za su yi a kai ma idan ka ga wani yana ba daidai ba kai kokari ka jaci ka mai nasiha akan cewa akwai matsala ba a wannan wuri amma ya je tambaya idan yayi gardama idan kuma zaka mai nasiha kakkame ita a irin tsari na walakanci ko tozartawa a dubara ake idan cikin mutane ke kana iya bari he ya je gida ma ka iske shi kai sallama ya hudu ku koma share ku yi hira a cikin hira kace mai wani abu ne ka gani wanda kuma kai a makaranta ka muka ci kaza kaza ba daidai bane shi kuma irin wannan abu matsala ne idan mutum hayyar je zuwa ga Allah yana yin shi amma iya da kyau aje a tambaya aje yani abu yake ciki mafi yawa kashi 99 cikin 100 zai fahimce ka maimakon kame a cikin jama'a kai wannan sallar taka ba daidai bane sai ce wa an kima in sallama saboda gani zai kama an tuzarta shi amma kai dubara kame yanda zai fahimta gaskiya akwai ɗan uwan mu da yawa da suke da matsala a sallah suke kotan kurciyan wannan wanda gaskiya akwai haƙƙi akan mu idan mun gani muna iya magana mu yi ƙoƙari mu tunatar da juna akan wannan domin a gyara ka aje a kiyama a bincika ma ɗan uwanka sallah a gani ba ta yi ba kuma a shiga mai binciken keke da keke komai an bincika amma Allah ya taimake shi sallah ta yi kyau kai ma sallah ka ta yi kyau to alhamdulillahi sai ya kasance hisaban ya tsira ne za a muku ba hisabi ba wancan na komai sai an ɗauko an auna komai sai an duba komai an je bidiyo yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yajma qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddam manzo sallallahu alaihi wasallam yana sanya tsayuwar shi bayan ruku'i qariban min ruku'ihi kama taqaddam kwatan kwacin tsayi lokacin da ya dauka a ruku'i irin wannan lokacin yake sanyawa idan yayi tsayi kenan misali idan kai a ruku'i kai wajen tasbihin ka hadda bakwai
subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim kai tasbihinka gol gol wajen jimawar da kai a cikin ruku'i irin wannan ake so kuma idan kai tsiye hal lokaci gwargwadon wannan jima'a ba kawai da ka taso ba kawai ka koma wannan babban matsala ce a sallah yace bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqul alqa'im qad nasiya min duli ma yaqum suka ce kai wani lokaci ma manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin wata tsayuwai har sai wani yana ganin cewa an ya manzo sallallahu alaihi wasallam bai mance ba wannan tsayuwai dai an ya bai mance ba cewa su yana zai yayi tsaye da yawa saboda jimawar da ake a tsaye ayi azkar a wata abubuwa kan wani ya dare ka akan cewa sallah ta kombo sallah ta wani ne a'a sallar ka kai kana so ne kai irin ta annabi kau ka tsaya kai sallar ka irin ta annabi ka huta zuciyarka ya kasance bakka da kes akan wannan amma in dai ya kasance bubuga ne zaka ko matsala ko matsala na'am yake cewa wa kana ya'muru bil itmi'nani fihi faqala dil musii salata manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana umarni akan cewa idan an yi tsayen to a tsaya a nusu kamar yadda yake gaya ma wannan bawan Allah da ya shigo masallaci ya bubbuga sallah kawai ya zo ma manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace mi irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah wannan masallaci ce a'a ya koma ya gyara ta ya dawo manzo sallallahu alaihi wasallam yace mi har yanzu sallan nan ba ta yi ba ya ƙara gyarawa akan ta da ya daidaita komi a ganin shi ya zo sallama manzo sallallahu alaihi wasallam yace mi irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah wannan sallata ka ba ta yi ba sai ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce ai ban biyo ta sallah ba ba wannan ba sai manzo Allah ya ce mai to dakata ka shi idan za ka yi sallah ga yadda ake yi to shine sai malam ya ciro mana wurin inda yake mai magana akan idan an taso daga ruku'i mi ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai idan ka yi ruku'i sai ce mai thumma rufa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman idan ka taso daga ruku'i ka yi tsaye cak har sai ka daidaita a tsaye فياخذ كل عظم ما اخذه كون قشي na jikinka da ya lanfasa ya komo ya dauki gurbin shi lokacin da ka duka rukui ai kashin shi wanka sallan fasa to kai tsayi wanda kowa ne kashi kuma zai koma gurbin shi wurin shi na da kenan kai tsayi tak to kana kuma ka shiga azkar dinka da zakai da tasbihi zakai na shi wannan tsayiwa haka manzo sallam ya koya ni sai ke ce mai wa'iza wa fi ruwayatin wa'iza rafa'ata fa'iqim salbak idan ka taso daga ruku'i fa'iqim salbak ka tsaye da bayanka ya tsayu warfa'a ra'saka ka daga kanka hatta tarji al'izami ila mafasiliha har sai dukkanin kashinka sun koma wurarensu haka ake tsayuwa ba kawai daga an duka daga an yi haka kawai a koma wani ha duka tasowa kawai kan ne kadai za ka kawai sai a koma sujjada an ta sujjada kaga wannan sallar kusan in mutum shi zai amsa ma in dai aka dora ma misali a ce correction ce za ka yi aka baka ga response din ga yadda take ga response din da take kuma ga amsar da wani ya bada da ka zo auna ne zaka ringa yi question ta fari shin irin ta ne aka bada kamar da aka yi a correction in ba daidai ba ne kawai zero za ka rubuta to shi ma haka nan ne musallai a tsayuwa shin daidai ne aka yi a ba daidai ba ne to zero a karatu daidai ne aka yi ba daidai ba ne zero a da dama dama sai a safa sabon sai a komo abin haka nan za a yi ta note sai an kare sallar kaf duk wanda ka yi tuwa-tuwa a ciki shikenan da ka yi tuwa-tuwa a sallar shikenan ta zama ba sallah ba amsa ba kenan da haka ga himmi kiyaye wa zakara lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ambata mishi annahu la tatimmu salata li ahadin minan nas idha lam yaf'al zalika sai dai kare koya ne daga karshe manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fadi magana wanda akanta zaka auna sallarka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mi to wannan haka ake yin sallai ka sani cewa kuma sallar dayan ku ba za ta cika ba sallar dayan ku ba za ta cika ba in dai bi irin wannan da na koya mata ba kaga ai akwai wajibi na dole mu tsaya mu koyi irin sallar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba Allah domin ya kasance ta cika idan ba kai ba irin ta sallar ba kai ba haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyi to kaga dole ake yi yake cewa kuma wa kana yaqulu yana cewa la yanzuru Allah azza wa jal ila salati abdin la yuqim sulba bayna ruku'iha wa sujudi Allah madaukakin sarki bayya kallan sallar dayan ko kallan ta ba la yuqim sulba bayna ruku'iha wa sujudiha wanda idan ya zo wani tsakanin ruku'i da sujada bayyayin tsayuwa ya meke bayan shi tak tukwana ya sujada Allah bai kallon wannan sallar idan da ka taso ka koma idan da ka taso ka koma kaga wajibi ne mu gyara sallar Allah bayya kallon sallar wanda lokacin da ya taso daga ruku'i bai tsayuwa tak ba ya tsaye da bayan shi a tsaye tukwana ya sujada idan da kama ka dauke ka koma wannan sallar ta ka Allah bai kallon ta ma bari a sa kaga akwai matsala to kaga malam Allah saka mishi da alkhairi ya tunatar da mu sosai akan wannan matsala sai wata matsala take karkashin wannan tsayuwa a cikin sallah mitace wannan matsala tace matsalar rike hannu idan an taso idan taso daga ruku'i ai muna ganin wasu suna rike hannu wasu kuma suna saki to menene wannan din hukuncin wannan wata matsaya yake da kai ta malamai a kan abin da shahi rike hannu akwai wanda suke ganin cewa idan an taso daga ruku'i a rike hannu saboda hadisi ya zo akan cewa idan manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya kabbara harama idan yana tsaye yana rike hannu sai suka yi aiki da cewa kenan tunda anan ma tsayuwa ce sai a rike hannu ba matsala ba tunda shi rike hannu a cikin sallah haka annabi ya sallah ba saki ne a rike hannu manzo sallallahu alaihi wasallam ba a rawaito ba hadisi ko daya cewa saki hannun shi yana sallah mazalla kawai yana sallah rike hannu yake haka dora hannun dama yake akan hagu kuma yace me yake da suna annabawa iya daga cikin abinda aka umurce su ringa yi su kuma annabawa an turo su ne qudwa laqad kana lakum fi rasulillahi qudwatun hasana su manzala sallallahu alaihi wasallam an Allah yake cewa hakika manzala sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne a gare ku liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga dukkan mai san gamuwa da Allah lafiya ba kuma yana san ranar lahira to menene ya koyi da manzala sallallahu alaihi wasallam to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan su annabawa suna rike hannu a cikin sallah kuma hadisi daban-daban sun nuna haka nan manzala sallallahu alaihi wasallam yana tura hannun shi na dama akan na hagu a cikin sallah kuma haka a mazhaba mazahib wannan gabaki ɗaya sun ce akan haka hatta a malikiya duka akwai irin wannan mas'aloli akan cewa manzo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana rike hannun shi a cikin sallah to yanzu idan an taso daga ruku'i shin ana rike hannun shine mas'alai shine malumai suka tattauna akai bayani ne mai tsawo wasu suna ganin ana rike wasu suna ganin ba a rike amma dalilin da yake gari shine ba a rikewa idan an taso ana miƙa kowace gaba ta koma jikinta kenan sakin hannu ake ko ta gaba ta komo daidai yadda take hannunka shi ma ka sake shi ma gabuwan shi su meke in yaso kuma yake su daga wannan shine kenan kaulin rajin a wajen malamai Allahu a'lam sai a cikin dan lokacin da ya mana saura kadan kenan zan yi magana akan wannan lokaci da muke ciki na goma na Zulhijja shi wannan lokaci na goma ga watan Zulhijja koko kwanaki goma na watan Zulhijja lokaci ne mai tsada lokaci ne mai fadala lokaci ne mai daraja manzala sallallahu alaihi wasallam yana mana bayani akan cewa babu wani lokaci manzala sallallahu yake cewa afdalul ayyamu fid dunya na yake ta azamul ayyam Manzala sallallahu alaihi wasallam yake magana akan cewa babu wani lokaci babu wasu ranaku waɗanda a wajen Allah
Allah ya so a aikata aiki na kirki kamar wa'inda zalikun guda goma. Yake cewa ma min ayyami al'amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu kwanaki wa'inda ayyuka nagari sun yi soyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar wa'innan kwanakin guda goma daga 1 ga watan Zulhijja har zuwa 10 ga watan Zulhijja. Wannan kwanakin guda goma, wannan kwanakin guda goma su ne wanda Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su saboda girman su, saboda fadalar su, saboda darajar su. A cikin suratul fajr Allah yake cewa wal fajr ina rantsuwa da alfajir ko kuma lokacin alfajir da yake fitowa, sai yace kuma walayalin ashir da kuma kwanaki da darare guda goma. Malamai na tafsiri gabaki ɗaya sun tattara akan cewa wannan kwanakin guda goma su ne kwanaki guda goma na farkon wannan wata da muke ciki, kenan waɗannan kwanakin da muke ciki. Su waɗannan kwanaki da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bayani akan cewa Allah ya san ayyuka a cikinsu, har sahabbai hayya suka tambaya suka ce shin har da jihadi saboda Allah? Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce har jihadi, sai dai wanda zai kamo ka a lada, sai wanda ya tafi jihadi da dukiyar shi da ranshi bai dawo da kuɗi daga ciki ba, shin zai yi kalada a wa'innan kwanaki? Kenan kaga wa'innan kwanaki ne masu tsada, Allah ya kadarta muna cikinsu. Allah ya taimake mu muna da rai da lahiya mafi yawanmu, Allah ya ba mu wannan baiwa, to don haka kan mu yi wasa da wa'innan kwanaki. Daga cikin abubuwan da malamai suke nuna mana na fadala na wa'innan kwanaki akwai azumin arfa da ake yi. Azumin arfa wanda za a yi rana ta jiya kenan juma'a mai zuwa, kaga yanzu wannan azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumci wannan azumi zai akan kare mai zunuban shi na baya na shekara guda da shekara mai zuwa ta gaba. Idan kai azumin wannan rana guda na arfa, za a yahi ma zunubinka na shekara da ta wuce da shekara za ta zo a gaba. Ka duba irin fadala da ke da kai a ciki. Malamai suke cewa inda a ce a wa'innan kwanaki babu wani abu da aka bada na fadala sai wannan azumi kaɗai na arfa, suka ce da ya isa ka yi aibin da Allah zai gafarta ma zunubanka, shi ne ake fata, shi ne ake nema. Idan Allah gafarta ma komai ka samu a duniya, ka tsira, ka zama wali, shi ne ake so a ce Allah ya yi ma baka da matsala tsakaninka da Ubangijinka. A cikin waɗannan kwanaki ne ke da kai ranar yanka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'zamul ayyami indallahi yawmun nahar. Manzo Allah yake cewa mafi girman rana, yanzu kaga an ce kwanaki a cikin kwanaki na shekara babu kwanakin da suka kai wannan goma na fari na Zulhijja, to a cikin kuma dukkan kwanaki na shekara rana ɗaya babu rana da ta yi ranar layya ita ta yi kowace rana a wajen Allah. Wannan ranar da ake yanka ake zuba shi kul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Anan ga iya da kyau kenan mu sani cewa wannan layya da ake yi ibada ce ta musamman. Wannan ibada da ake ana zuba shi ibada ce wadda ko a yanzu misali kana yin sayan dabba ta ce kawai saboda Allah kai yanka kai sadaka da nama kuma Allah ya amsa kuma lada ke da kai babba akan wannan, to wannan ranar da musulman duniya kowa zai yanka abu saboda Allah ya yanka abubuwan da aka shar'anta mai yanka gwalgwadon abin da yake da, to don haka mutum ya tsarkake niyya a lokacin da zai wannan aiki saboda ibada ce. Idan kai garaje ka yanka saboda rawanka yi na kowa shi ne a ranka, ko ka yanka saboda kai yara su ma fitina, ko ka yanka saboda kaza riya'an ne ya kasance babu ikhlasi a ciki, to nama ka ci baka da lada wajen Allah, ka yi asarar kuɗinka, ka yi asarar wahalarka, naman duka in ya ƙoƙari ya yi sati shi kenan kawai banza ce ka abin. Don haka kenan mu yi ƙoƙari mu samu riba biyu, mu yanka saboda Allah, Allah ba mu lada kuma hallo mu ci nama, kenan kaga mun samu lada guda biyu. A wa'innan kwanaki ne malamai suke cewa a wannan kwanaki ne ake samun gamuwar dukkanin ibadodi na rukunin musulunci. Kaga wa'innan kwanaki ne daga cikin abin da aka shar'anta na azkar a ringa yau da tahalili, a ringa yau da takabbara,
arinku tahmid Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd la Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allah kaga wannan azkar din ko kuma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu almulku wa alhamdu ala kulli shay'in kabeer subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar duk azkar ne wanda ake yawan su a ringa maimaita su kaga yanzu ka samu kalmar shahada wacce tace aka sharanta ma ka ringa yawan maimaitawa shine dayin ta Allah da bauta la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu almulku wa alhamdu ala kulli shay'in kabeer aka ce a wannan kwanaki ana so kuma a ringa yawaita sallah misali sunanin rawatib duk lokacin sallah akwai rakoi biyu da ake kafin a fara sallah misali wanda aka sharanta haka da wanda ake bayan sallah wannan ayi kokari mutum ya kiyaye su ma ringa yi saboda kamar ladan da ke da kai a wayannan kwanaki babu su a wasu ranakun shine muke so mu ribanci wannan kwanakin da yawan irin wannan ibada ta kiyamul layli da kuma yawan salloli na sunan rawatib a wayannan kwanaki an so kuma a ringa yawaita sadaka yawaita alkhairi ka ringa tutata ma wayanda ake tare da wanda ka gani mabukaci shi ma akwai lada na musamman a cikin wayannan kwanakin ne ake haji a goma na goma ga wata ko ake haji to kaga rukunni musulunci ai sun gama a cikin wayannan kwanaki to shine aka ce ba a samu ba lokacin da irin wannan rukunni suke haduwa a cikin ɗan kananan lokuta kamar waɗannan lokuta guda goma na harkon Zulhijja daga cikin kenan ayyukan da mutum ya kamata a ce ya mai da hankali a kansu na farko akwai yawan tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mutum ya yawaita istighfari misali kana iya sa ma ranka ka ce bari kullum in samu in yi istighfari su dubu in yi subhanallah su dubu in yi kaza ka ringa yawan yi in kai so dubun ma ka yi ta yi babu lissafa sosai zaka ci riba wannan abu da kai a cikin wannan kwana goma astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ka ringa yawan maimaita wannan ko rabbi ighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur ka ringa yawan maimaita wannan kai saboda dubu ma in ka iya kai dubunnai in ka iya ka ringa yawaita subhanallah ka ringa yawaita azkar sosai akwai fadala kuma akwai daraja da zaka samu a wajen Allah madaukakin sarki na biyu akwai al'azmul jad ala iktinami hadhihi al-ayyam shine kamar abubuwan duka da muka zana na ibada kenan a zage damtsi a maida hankali domin a ribanci wa'innan kwanakin kada a yi wasa kada a yi barci da yawa in san samu ne azumin wannan duka wannan kwanakin ma kai ta azumi daidai ne duka wannan kwanakin ma kai ta azumi daidai ne in kana so yawan sadaka yawan salloli yawan azkar kakka yarda wani abu ya ringa janka ka bata lokacinka kan wani abu da banza mai da hankali ka ringa cin ribar lokacinka idan ka kasa lokacinka ka tambaye kanka wajen barci shin a awa wajen goma da nayi a yau wannan munin awa nawa nayi wanda na samu lada a ciki ko nayi aiki na ibada a ciki ka ringa auna idan ka zo barci ka ringa ba kanka hisabi zai taimaka maka wajen ka ringa auna kanka da kanka shin a yau munin yau kai da kanka ya kiskirin ka gani zunubi nawa ne la aikin lada nawa ne kai da kanka auna gani sai ka auna gani wannan mazunubi ne abin nan da na aikata to yake ce to tunda yanzu zan yi barci ban sani ba barcin nan na tashi ko bana tashi tunda barci da kake gani ba karamin aya bace a barci mutum idan yayi barci gabaki daya daga duniya in dai kai barci ka huta daga duniya kwata kwata duk wani jin daɗi a lokacin da kake barcin kamance shi duk wata wuya kamance ta a lokacin da kake barcin duk wani abu kamance shi in wani abu saban Allah ma kai ka ji daɗi da kai barci kamance shi da ka tashi wani abu ne sabo barci kawai wani abu ne da ake cewa kanin mutuwa haka nan ne kanin mutuwa ne kuma haka ma Allah ya ce Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma kenan kaga mun ga ma kan misali idan mun zo barci mun ga auna ayyukan da muka yi bai kasance kuma ayyuka alkhairi sun yawa a ciki wanda ko muka tabbatar zunubi ne a lokacin da ya mutu kuha mu nemi Allah ya gafarta mana in mun iya ma a lokacin da mu tashi ko raka abi mu mu daga hannu mu ce wayannan zanaban da muka aikata a wannan munin da kaza da kaza ya Allah ka yi mana ne so kwanta barci kai azkar in ka kai arwallan ka ci kinan kai barci in ma ta zo da ragewa abu na uku shine a kiyaye yawan saba ma Allah a wannan kwanakin yanda ayyukan alkhairi suke da daraja da kima a wajen Allah subhanahu wataala a wayannan kwanakin guda goma haka nan ba zanabai su ma fa su mahmuni gare su a wayannan kwanakin idan zunubinka wanda ka aikata kafin wayannan kwanakin idan misali zunubin sa a rubuta daya a wannan kwanakin lullumtawa sa haka nan idan aiki da kai na lada idan ka yi su kafin wayannan kwanakin an baka lada daya a wayannan kwanakin ko idan kai aikin lada lullumtawa sa kenan ka gani mu kiyayi saba ma Allah a cikin rayuwar mu duka kuma musamman a cikin irin wayannan lokuta saboda tubar da muka yi ta samu shiga saboda addu'o'in da muka yi Allah ya amsa wannan yawan ibada da za a yi abubuwan da suke baka albashir cewa idan Allah ya taimake ka shiga ciki to insha Allah idan Allah ya yarda da abubuwan da kai na ibada insha Allah idan kai addu'a kuma Allah zai amsa sai Allah ya biya ma bukatunka kuma dukkan wani abu na damuwa sai Allah ka kawo da shi daga cikin abin da ake so qira'atul qur'an a rinda yawaita karatun alqur'ani mai girma abin da ka iya kakkamsu akan he kai kaza abin da ka iya in qulwan lahu ce kake ganin zaka yi karanta zamna awa guda kai ta mimita ta kai kai alhamdulillah ai kuwa ya alhamdulillah zamna ka dauki qur'ani ka ajje a gaban kai ta karanta alhamdulillah in ka karanta ka kare ka dawo karanta ka kare ka dawo azzijiyaka kana yi saboda Allah kana so Allah baka lada da harfi ilada goma gare ka da harfi ilada goma gare ka idan karanta alhamdulillah sai har lada no gare ka kaga bin sarwa abin da yawa ne kenan kaga komi gare mu kowace irin ko duk kanantai abin da gare mu na alqur'ani mai girma ya ishe mu bibo ta Allah da shi ya ishe mu mu ringa zikiri da shi saboda karatun qur'ani yana cikin zikiri daga cikin mun an bato istighfari sai kuma yi ma iyaye biyayya birrul walidaini da silatul arham yi ma iyaye biyayya ya kasance kai kokarin kyautata musu a wayannan kwanakin ya kasance idan ka lura cewa akwai wani lokaci kai wasu abubuwa da baje ne ba kana zuwa in dai da ransu kace a yayi mun wasu in kurakure da ba dai bane ba kuma abu ne wanda akai so sosai ta zo kace a yayi maka kai kokarin kai ka ringa irin wannan lokaci zuwa lokaci tana yiwa ko mun yi wani abu da baje ne ko an rike mu a rai mun sani ba dan haka ne a mana aikin gafara akan abubuwa da muke wanda baje ne shikenan kuma allo a cigaba da musu biyayya matakan abin ya saba ma bai saba ma addini ba kawai a musu biyayya koda a ce in tiran ka ne ilimin nasi kai koda a ce gaskiya gare ka kakka yarda uwan da sirki a ransu cewa ka taba su ka bata musu bata ma iyaye rai iyaka da dukkan Allah iya sa mutum ya gamu da tsinuwa a nan duniya mutum ya lalace iya janye albarka a rayuwar kwata-kwata idan ya kasance babu alaka mai kyau tsakaninka da iyayenka saboda girman alaƙan mutum da iyaye bawa da iyayen shi saboda girman wannan biyayya Allah ya gama ka da bauta mishi yace wa qadara buka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ana wasiya kada ka bauta ma kowa sai Allah sai aka ce kuma iyaye su ma ka musu biyayya malamai na qur'ani suke cewa abin da yasa Allah ya gama yi ne bauta kada ka shi da bauta Allah mai sarki ya gama wannan da kuma yi ma iyaye biyayya abu guda ne shine a duniya Allah shi halice ka ya baka ji ya baka gani ya baka rayuwa ya baka lafiya ya baka kaza baka kaza babu wanda ya ise ma wannan abu sai Allah haka ne su kuma iyaye a nan duniya a cikin mutane da kake rayuwa da su abinda suka ma su kuma babu wanda ya ise ma irin shi shi yasa Allah sai ya gama sai ya ce Allah ta'budu illa iyyahu kuma anan sai ya ce wa bil walidayni ihsana saboda anan Allah ya ma abin da duk duniya ba wanda zai ma hallau a cikin mutane iyaye sun ma abin da ba wanda ya ise ba shi shi yasa Allah ya gama hikima kenan da Allah ya gama kenan kaga yi ma iyaye biyayya ko a wannan kwanakin ko a wajen su abu ne wanda yake lazimi wajibi kuma shi ne zai sa ka samu albarka a rayuwarka rishin yin wannan Allah zai janye albarka a rayuwarka da iyalinka da dukiyarka da rayuwarka baki daya sai kasance gidan a wulakance rayuwa a wulakance ko kawai ga mutane wasu iri ga sanan su ma kuma in san aiwa dama bisa da albarka hallo abin yayi ta tafiya sai ka rasa menene shi kuma abin ya samu asali daga wani mara albarka shi yasa ake so a kiyaye daga ciki kenan akwai yawan sadaka da kuma amru bil ma'ruf wallahi anil munkar shine kenan umarni da aikin kirki da hanyar muna duka suna daga cikin ayyuka na alkhairi kenan dai a takaice dukkan wani dangi na ayyukan alkhairi ni kokari mu ringa yin sa a wannan kwanakin ni kokari mu ribanci wannan kwanakin da yawan istighfari da yawan sallah da yawan sadaka da yawan zumunci da dukkan wani abu wanda zai kusantar da mu zuwa ga Allah madaukakin sarki abu na karshe sai abin da ya shahi harkar layya layya musali layya ba wajibi bace irin wannan da za a ce falla ce dole he kai in baka yi ba kana da zunubi ko kuma he kara ma daga baya a sunna ce mai karfi amma idan Allah ya kadarta ka kawai gari kana da hali to kai zaka samu lada mai girma idan Allah ya kadarta ka kawai gari baka da to shi yasa a cikin layyar da aka shar'anta ta aka ce idan kai layya ka kasa naman gida uku ka ci kashi guda ka ba da kashi guda ka ajiyar kashi guda wa'annan wanda basu yin ba su ne za a ba su za a ga ce a bada ba wai abu ne wajibi da a ce kowa ya yi to in kowa ya yi za a ba nama kaga babu kenan kenan akwai wa'anda basu da halin yi kamar zakka ce kaga ba kowa ba yake cika ba kowa ba yake bada zakka sai mai haji to shi ma haka nan kenan mu sani cewa sunna ce abu na gaba ita layya ana yin ta saboda Allah kamar da muka faɗi a tsarkake niyya wajen yin ta sai kuma abubuwan da ake yankawa a layya abubuwan da ake yanka su ne misali dangi na tumaki tumkiya ko rago masu wata shidda idan akuya ce ko gunsu masu wanda suka kai shekara idan saniya ce ko sa masu shekara biyu idan kuma raƙumi ne wanda ya kai shekara biyar wannan su ne ake yankawa abinda zaka yanka ka tabbatar da cewa bai da illoli kamar haka ka tabbatar da cewa ba makamniya ba ce dabba da zaka yanka ka tabbatar da cewa bata da lahiya ta nan ke kasance bata da lahiya ya kasance rashin lahiyar ta a hili ma gashi nan ta kanjame ta lalace tana faduwa ko tana zawo ko na makamanta haka ka kama ka ce ta zaka yanka misali kana awaki ka guda kawai ka duba mara lahiya ka ce to tun da dai lai ta zo ma barin abin da ta to wannan lai ta ka bata yi ba saboda an gaya ma da ba a san mara lahiya sai na uku ya kasance ba gurguwa ba ce ba sai na hudu ya kasance ba wadda ba tara mai ba ce ya kasance ka samu mai 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 dama-dama ba a kanjama buga ta nan karab ka ce wannan shi ne zaka ba Allah haza lillahi wa haza li shurka ina tu'a ya kasance wanda zaka ma Allah ya kasance abu ne mai kyau zaka yi gwalgwadon halin da gare ka zaka yi haka zaka yi kuma layyar wannan ana yanka ta ne ranar goma ko ranar sha daya ko ranar sha biyu kwana uku gare ka idan baka samu ba kai rana ta goma ranar idi kenan to in kai gobe ma ta yi in kai jibi ma ta yi an gane ko sai kuma a lokacin da ake yankawa ana yankawa ne a lokacin da liman ya kare sallah ba sai liman ya yanka ba mu rike wannan da kyau ba sai liman ya yanka ba in liman din bai da ba tana iya faruwa kenan ba sai liman ya yanka ba kawai daga an kare sallah ka zo gida yanka shikenan da ka je idi ka dawo kawai yanka kar ka yi jira ka ce he an kaza ka ba a jiran wannan saboda tana yi waliman ya kasance ne wata rana malam yake ce mana wata rana ya taba jin sallah ta idi kuma shi bai da ragon kuma aka zo aka kare aka yi komai bai sani bai ce yanzu ma da ya bari shike kuma ya tafi shi gida shike nan ma bai san ba shike nan sai a ce in liman bai yanka ba kanka yanka to in bai da shike nan ka zauna ka sa shi gaba kana kallon shi ko naka zaka bashi kenan to ka gani sallah layya ana yanka ta daga an kare idi wannan dai su ne dai a takaice kenan abin da suka shahi layya muna fata abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya mana kenan sadi mu zan wara nan layya ce a ran sallah kuma kun zo a gani kenan dai kawai insha Allah ni sadi kenan daga wani Allah yarda Allah kai mu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh